Voice of America, VOA. Voice of America, VOA. Manasang program sungku, VOA.
Yawa, kai amma wannan kida tai. Bakwai ga muka samu.
Eh, sunana David Samson Hassan, aka David Swazo.
David Swazo kace ko?
Yes, eh, David Swazo.
Me wannan Swazo din?
Nickname ne kawai.
Amma nickname din naka yayi.
Nagode.
Ya ake ka fara waka ga kai ka iya kidan jita din nan gonin sha'awa har na fara gangadawa.
Wallahi na fara koya ne hankali a hankali. To har sai kai ga matsayin muna iya yi mana waka. Har ta kai ga muna yin production, muna iya yin kiɗa, mu yi voicing duka.
Ai, na ɗauka a ƙasa Turai nake da nabi.
A ina.
Ashe baƙaƙe mu sun iya.
A sosai, reggae kenan.
Oh, reggae kake yi?
Yes.
Muna zancen shekara nawa da fara waka?
Da fara waka gaskiya ya kai bakwai.
Bakwai?
Yes.
Kuma you look so young.
Yeah.
Wani irin saƙonni kake isarwa?
Gaskiya saƙon da nake bayarwa yana bada saƙon yadda za mu gane rayuwa na duniya komai yana wucewa, sannan kuma motto ɗina shine be yourself.
Be yourself.
Eh, ina ƙoƙarin in nuna mutum ya yi ƙoƙari ya bi baiwansa, kar ya duba baiwan wani, ko da waka kake yi, abin da ka fi ƙwarewa a kai ka yi shi, kuma ka yi shi da zuciya ɗaya.
Da wace waka aka san ka?
Eh, wani waka ne, Allah ne.
A rera mana.
Okay. Allah ne waya baka gida da kuɗi da mota har kake waiwai. Allah ne lafiya da mata har ma kana wedding. Allah ne it's not by power, it's not by mala. Allah ne kana nan 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 nana har ma kana waiwai. Allah ne
ita wannan wani sako ake isarwa?
Eh, wannan sakon da na isa akai shine duk abin da Allah ya baka a duniyan nan ka san da cewa Allah ne ya baka, ba mutum bane.
Kar mutum yayi gadara.
Kan mutum yayi gadara.
Wace ce bakan damiyar ka?
Gaskiya Allah ne din nan ne.
To, banda ita sai wace ce ta biyu?
Eh, wani wakan soyayya ne.
Ita wa kaiwa?
You are the one. Kawai yana rera shi didi kawai.
To, ai dan yi wannan waje. Saboda wannan abin da kai yana ta tafiya da ni.
Okay. Excuse me, lady, wanna talk to you. I like to introduce myself to you. Ke kadai ke ce kike sanyan zuciyata. You are the only one who knows how to amuse me, girl. Please don't make me cry. At the ghost, a ghost, a kuche te ebudrua. Tana de kyo, tana de kyo. Kai, ke kyo.
Wow. Why is that okay, Jitai?
Ito, kasi kya mutane suna da yawa. Da ke in kana koyon wannan zaka ji gurin mutane daban-daban. Amma wannan ana ce mai Brother Raymond, London.
A London yake?
A'a.
Na ji ne kai.
Eh, Brother Raymond.
Wani irin kalubale ka taba fuskanta?
Ito, gaskiya wani lokaci ana ganin kamar abubuwan da muke yi ba abu bane mai kyau. Ana ganin muna yawo da jita ko muna koya, sai dinga mana kallon kaman abin da muke dai ba zai taimaka mana ba. Bayan mu mun san muna da bege da cewa wata rana Allah zai taimake mu a harkar, kuma za mu faɗakar.
To, wannan ƙalubalen,
eh,
ka yi aiki a kansa, ka nuna mutane cewa kai wannan tunanin naku ba ka yake ba.
Sosai na yi, kuma mutane da dama ma sun ga, sun fara ganin abin ma.
Kuma ya yi tasiri?
Sosai. Ya yi tasiri, kuma na yi imanin zai ƙara yin tasiri zuwa gaba.
Me babban burinka a harkar ta waka?
Babban burina a harkar waka shine wata rana in isar da sako, in zama legend. Wanda ko da bana nan za a
ce. Kamar John Legend?
Yes. Kamar Bob Marley.
Kamar Bob Marley.
Ko kuma mai gidana Billy O.
To Allah ya yi idan.
Amin, amin.
To al'ada ne, al'ada shirin da muka yi wa mawaki ita tsiye. Sai dai kai kuma tun kafin mai maka ta tsiyan ma ka so ka kore mu.
Gaskiya ne, dama haka ake son mawaki zama ever ready. Duk lokacin da aka ce ka gwada wani abu ka yi shi irin da zumma kuma da zuciya daya.
To tun da ka faro da waƙar biyo da sai a rufe mana da waƙar biyo.
Okay. Yeah, VOA, 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 Allah ya yi muku albarka. VOA
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.